This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani da Far'a da Sarauniya da Nomad da kuma Niyar FM a birnin Kwandi. Haka kuma za a iya sauraron mu a kowane lokaci a kafar sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, muke muku fatan kun yi lafiya. Da shi ke yau take Kirsimeti, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti daga ƴan uwa da abokan arziki kashi na biyu. Amma kafin nan, ga labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Fashewar tankin jigilar gas a kudancin Najeriya ya kashe mutane da dama da kuma raunana wasu mutanen. Wasu rahotanni sun ce fiye da mutane 100 ne suka mutu, yayin da wasu rahotannin ke cewa adadin waɗanda suka mutu bai kai 100 ba. A ranar Alhamis, gobara ta tashi a wata masana'antar gas a garin Newi, jihar Anambra, lokacin da tankin jigilar gas ɗin ya kama wuta bayan ya sauke gas. Rahotanni sun ce gobarar ta kona mutane da dama waɗanda suke tsaye a kan layi suna ƙoƙarin sayan gas ɗin girki. An kai waɗanda suka ji rauni asibitin koyarwa ta Nnamdi Azikiwe da ke Newi. Gobarar ta yi sa'o'i tana ci. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rushe jihohi 10 na ƙasar, ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28. Matakin da masu caccaka suka ce ya dagula yarjejeniyar ɗaunin iko da aka ƙulla a watan Agusta bayan yaƙin basasa shekaru 2 a ƙasar. A wani jawabin da ya gabatar jiya Alhamis da daddare, shugaba Kiir ya gabatar da wata doka, har ma ya bayyana sunayen gwamnoni jihohi 28 ɗin. Ya zuwa yanzu dai shugabannin 'yan tawaye ba su mai da martani ga ɗaukan wannan mataki ba. A ranar Talata, wakilan 'yan tawaye da na gwamnati suka yi wani taro a Juba da fatar ko kuma burin kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa. Jim kaɗan bayan da rikici ya ɓarke a tsakiyar watan Disamba shekara ta 2013, gwamnatin ƙasar da ɓangarorin 'yan tawaye suka yi ta ganawa jefi-jefi, to amma an shake ta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka sha ƙullawa cikin 'yan shekarun da suka shige. Prime Minister India Narendra Modi ya isa ƙasar Pakistan domin ganawa da takwaran aikinsa na can bisa wata ziyarar da ba a bayyana ba zuwa makwabciyar ƙasarsa. Wannan ita ce ziyarar farko cikin shekaru 12. Tun da farko a yau Juma'a, Mr. Modi ya ba da sanarwar kai wannan ziyara lokacin da ya yada zango a ƙasar Afghanistan. Yana mai faɗin cewa yana ɗokin ganawa da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif. Mr. Sharif ne ya tarbi Mr. Modi a filin saukar jiragen saman birnin Lahore da ke gabashin ƙasar. Nan da nan aka yi jigilar shugabannin biyu cikin jirgin sama mai saukar angulu zuwa inda ake sa ran za su yi shawarwari a hukunce. Ƙasashen biyu, India da Pakistan, sun gwabza yaƙe-yaƙe har guda uku tun lokacin da Pakistan ɗin ta ɓalle daga India a 1947 bayan sun samu 'yanci daga ƙasar Birtaniya. Ƙasashen biyu sun yi yaƙe-yaƙen ne a kan yankin Kashmir da dukkansu kowanne ke ƙirarin cewa mallakinsa ne. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya buƙaci a sasanta tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna. Wannan saƙo yana ƙunshe a jawabin da ya gabatar sakamakon bikin Kirsimeti ga dubban mutanen da suka taru a fadar Papa Roma. A yayin da yake tsaye a tsakiyar barandar fadarsa yana kallon dubban mutanen da suka taru a dandalin St. Peter's, Papa Roma ya gabatar da jawabin nasa. Saƙon nasa ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke fama da rikicin 'yan ƙungiyar ISIS da matsalar kwararar 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da wasu rigingimu a nahiyar Afirka da hare-haren ta'addanci da aka kai gabashin Turai da kuma nan Amurka, da kuma damuwa akan matsalolin jin ƙai da ƙasashe masu arzikin masana'antu ke nunawa a yayin da 'yan gudun hijira a sakamakon rikice-rikice suke fafutukar neman inda za su zauna. Baya ga haka kuma Papa Roman ya buƙaci a koma teburin shawarwari a wurare da ake fama da rikici kamar tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Ya kuma buƙaci al'ummomin waɗannan yankuna da su yi wa Allah su zauna tare cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya yi kuma addu'ar fatar Allah ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu nasara kawo ƙarshen rikici a Siriya da kuma taimakawa rikicin jin ƙai a can. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin magance rikice-rikice a ƙasashen Libya da Iraq da Yemen da kuma wasu ƙasashen Afirka.
Labarin duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Hello, sir. Look at my Christmas laugh, yeah.
Not bad to hear what. Happy Christmas laugh, yeah.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni dai ce Grace Alheri Abdu ke sake yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da cin Christmas da kuma fatan an gane lafiya. Sai ku gyara zama domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen Christmas daga ƴan uwa mazauna Amurka.
Na Saratu Mamman Garu wato Sarah Daniel wadda take da zama a nan America. Ina fatar da alheri. Ina gaida iyayena Reverend Ilya Gata da mamata a can marar bakankara malumfashi da Malam Andrews Meriga da Phoebe Habiba a Funtuwa. Ina gaida mamata Rabi Shikagora a Gora. Ina gaida kanina Sama'ila Mamman Garu da iyalansa da kanwata Hajiya Rahila Abdullahi da kanina Ayuba da kullu da duka iyalansa a nan Sokoto. Ina gaida babana Umaru Zangon Dala Zangon Buzaye a can Ilela. Ina gaida macen da ke nan Ekwacet Sokoto da Pastor Ilela Mamman Mati da Sabo Matankare a Sokoto da iyalansa da ita kanwata Hannatu Mamman Barkeji da Naomi da duka iyalansu da babana Reverend Mamman Barkeji a Sokoto da shi kanina Dr. Musa Barkeji da matarsa Saratu wanda suka je hutu Christmas nan Sokoto. Ina kuma gaida mamata a can Kano wato Maryamu Awalu. Ina gaida kanina Police Commissioner Dauda Mamman Garu da iyalansa a nan Gusau da shi babana Reverend Abubakar da mamata Ai Tsarnawa da iyalansu duka nan Gusau. Ina kuma gaida don Hajara Shikagora da Lani da kanwata Saratu Mamman Barkeji ita Azaria da kuma ina gaida Hannatu Mamman Garu da kanwata Lidiya Musa wanda suke Jos. Ina gaida ƴan uwana Ayola Malama Blaise Andrew Waliye da iyalanta. Ina gaida kanwata Esther Bello da mijinta Dr. Sama'ila Bello da ke Birmingham, England da yaransu duka da ita kanwata Tani Yunana da mijinta Yunana Shikagora da iyalansu a Bolton, England. anan kuma America ina gaida kanwata Alheri Grace Abdul Mamal Amal da Kali da Abba da Tiffany da Samira da Amal da shi brother na Alhaji Aliyu Mustafa da iyalansa kuma ina gaida duka masu aiki a nan Voice of America da mata yan nan duka da duka almasi da sauransu duka a nan Voice of America ina gaida kawata Hannatu Sewu Ikezuwe da mamar Rakiya ina gaida kuma a nan gidana ina gaida mijina Dr. Harold Ishaku Daniel da iyata uwani da mijinta Ibrahim Andrew Jamai da iyarsu Zara da kuma yaro na Hashimu da Isaya da iyata Nana da ke nan America ina gaida uwar mai gidana Lydia Ishaku Daniel da ta zo nan America dukansu ina yi musu fatar a yi Christmas lafiya Allah ya maimaita mana amin kuma Allah ya albarkace ku ya barku ya buɗe mana sabuwar shekara Allah ubangiji ya biya muku dukan bukatanku amin
daga Colorado Springs, Colorado. Ina son gaida yan uwa da abokan arziki duka a Nigeria. Ina son gaida mahaifina Lauren Bulus Sabo da dukkan membobin Airport Tumu. Ina gaida mai girma sarkin Tumu da dukkan mutanen Tumu. Ina gaida yan uwa na Sarfa da mai gidanta Kennedy Akama. Ina gaida Liyatu da mai gidanta Ellie, Rahila da mai gidanta Nuhu. Ina gaida Barnabas da iyalinsa. Ajebu da iyalinsa, Abigail da mai gidanta, da dan hautar Musailas. Ina gaida iyaye da dattawa a ƙasar Tangale duka, daga mai girma sarkin Tangale, Dr. Abdu Guba, zuwa dukkan masu taimakon Riko. Ina gaida hakimin Banyanje, Malam Grace Alhassan. Ina gaida Dr. Joshua Maina, Baba Oyet Mai Kanti, Baba Siman Ibrahim, likitan Ido, Comrade Dalla Dibako. Ina gaida Baba Umaru da Mahmadina La Croc. Ina gaida mai girma da gaicin Banganje Felix da iyalinsa. Ina gaida shi Joshua Ajebu, Mama Kanna, Kaka Shatu, Kaka Hawa, Baba Benjamin, Baba Bitrus, Baba Yakubu Barnabas, da dukkan membobin Echo a Banganje LCC. Ina kuma gaida yan uwa maza da mata a Kalkunji. Gaisuwa da fatan alherin Christmas ga yan uwa da abokanaina. Ila, Lamela, Kutar, Sadat, Mela La Korok da iyalansu. Ina gaida Kwanduk Kwarau, Tony Aristo, Mela Laudi, Moses Lafilas, Mohammed La Kodok, Eli Elfi, Mohammed Black, Eric Black, Nathan Laulum, Atau Dogo, Abdullahi Helen da iyalansu. Ina kuma gaida Iglesia Equatal. Ina gaida Ango Philip Yarida da iyalansa Paul, da Gimbia da Lunibro Sadi. Ina gaida Reverend Ezra Idi, Reverend Isa Uba, Reverend Maman Dalingi, Reverend Tulfukut Karbi, Reverend Beatrice Tawa, Reverend Parpashi, Reverend Isa Lashogo, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Othniel Wakili, Reverend Husseini Helen, Reverend Ephraim Piak, Reverend Yunus Amadu, Reverend Ibrahim Gamay, Dr. David Kajom, Madam Tijani Hassan Dallari, Mr. Ishaku Atuman, Dallari Dammalan, da iyalansu duka. Ina gaida Baba Husseini Chiroma, Dr. David Lass, Dr. Musa Dankyau, Dr. Jerry Gomna, Dr. Alwa Mekenti, Kerkele Mekenti, Yusuf Lass, da iyalansu. Ina kuma gaida Reverend Dr. Lazarus Tal, Reverend Dr. Robinson, Ajiyan Tangale, Dr. Nuhu Ade, Major Mamza, da iyalansu. Ina kuma gaida Abokina Abdullahi Helen. Allah sa yi Christmas lafiya, na gode. Allah ya nuna mana sabuwar shekara lafiya ya kuma kyautata zumunci da zaman lafiya.
Ni Caroline Landa a America, a Maryland. Ina gaida Von Gibbard da iyalinsa. Ina gaida Friday Bonfa, Landa family. Ina gaida Pastor Namwa da iyalinsa. Ina gaida Irene Day da iyalinsa. Ina gaida Baba Alexander, former president, cooking. Ina gaida Baba Munemia Barma. Ina gaida Baba Alexander Taupin. Ina gaida Kefas Taupin, the iyalinsa. ina gaida zungul da iyalinsa, ina gaida wargidanta tunci da yaranta duka, ina gaida keziya maman mamuci, ina gaida talatu sandar da iyalinta, da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Romero año y felicidad.
Ana Pina Omotola, ina zama a Washington DC, USA, ina aika gaisuwan Christmas ma yayata da mijinta Muhammad Dan Yaro a anguwar Rumi Kaduna, kuma ina aika gaisuwa ma yayana Dauda Suleiman a sabon tasha a fatan sun Christmas da sabon shekara lafiya. Ina nisa gaisuwa kuma ga yan wana kuma a Jos Sutale da mijinta daga Jos, ina fata sun Christmas lafiya.
Sunana Matishiya Yunana, ina South Carolina, Columbia, ina gaida mamana, ina gaida babana a Gombe State, ina gaida surkuwata Sara Yunana a Gombe State, ina gaida senior sister mai gidana Mrs. Amlai a Abuja, ina gaida Kate Corey Ajos, ina gaida Joyce Yunana Ajos, ina gaida brother na Ila Umaru Lakorok a Kaduna, ina gaida brother na Sadat a Abuja, ina gaida brother na Kutal a Abuja da iyalinshi, da fatan an yi Christmas lafiya.
Sunana Mana Ali Tarfa, ina zaune a nan Maryland a America, ina son gaida yayana Malam Steven Tarfa a Yola da iyalinsa da kuma Musa Philip Papa wanda ke aiki a Port Harcourt Refinery, da kuma abokina Malam Musa Daniel Diban wanda ke EYN Church a Suleja, da kuma Adawala da iyalinsa wanda suke Echo Church a Jos, da kuma Galadiman Garkida Girman Laushi, da kuma yan uwana kaman su Madu Sanda Tarfa da kuma Suleiman Tarfa da yan uwanmu duka masu Garkida. Ina fata za ku hudu na jin lafiya. Allah ta mace mu. Amin. Na gode.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile. Throw your arms around the world at Christmas time.
But say a prayer, pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but when you're having fun.
Good night, comfort, Maxwell Portwell. Ina kira daga America a madadin iyalina. Ina gaida yayana Shem da matan shi Aida da ƴaƴansu Sam, Habila da Elizabeth duka a Gombe. Ina gaida matan marigayi Azaria da ƴaƴanta duka a Kaltugo. Ina gaida Linda Launeji da duka da Penias duka da ƴaƴansu a Gombe. Ina gaida Reverend Isaac Laudarji da matan shi Janet da kuma Ham da Musa Kaldo a Kaltungo. Ina gaida mama da takalma Amlai da Elizabeth a Bilire. Ina gaida yaya Estefanos Amlai da matan shi Doris da ƴaƴansu duka a Abuja. Ina gaida Ima Amlai a Abuja. Ina fatan za a yi Christmas lafiya. Nagode.
Gaisuwa daga America wajen Lawrence Degree Kupton da matansa Victoria Asabe Kupton da yara na duka. Gaisuwa Christmas duka ga mutanen Nigeria. Ina gaisuwa Chivin da Mark Kupton, da iyalinsa. Linus Gombal da Pius Kupton da iyalinsu. Peter Deshi, Alphonsus Dewa, Peter Da, Isaac Ngofu, Gershon Sulenka, Ganjua Pindima, Asabar Golkun, Godwin Nenpan Ngoyang, Dajit Nenpan Ngoyang, Nanmen Gamde, Stephen Miner, Obida Bulma, Peter Ngotup, Sylvester Bagoro Udana, Jaya 2, Christopher Kupton Kirkadi 1, Sebastian Ngotau, Paul Sabu, Paul Mbwap Kupton, Paul Juriet, Anthony Bajiba Kupton, Nde Linus Ngolong Jemut, Peter Ngotum, Ngordus Isi Dimka, Ngordus Shoemaker, Hezekiah Dimka, Isaac Easy Walbe, James Dimka, William Gokui, Namyalche, Charles Dimka, Dr. Raymond Juriet, Godwin Juriet, Paul Juriet, Aloysius Juriet, Sukaunina Daga Dawaki, Ageshe Kuduka, Ranka Shidede, Serkin Kabur de Morris Mwaki, Ageshe Kada Mutanenka Duka, Ageshe Mani da Mutunina Dangerous Jimmy, da Atonacious Dambaba, Ayi Christmas Lafia.
Salamu alaikum, Surana Sam Tolis, no man there, I'm very lucky. Ina gaida mutanena a gida, mutanen da suke zama a Kaduna, ina gaida ɗan yaro da matansa, Muhammad da matansa, ina fata sun yi Christmas lafiya, ina gaida Dare da matansa, Veronica, ina fata sun yi Christmas lafiya, ina gaida mamalama waziri da ke gidansa, ina fata sun yi Christmas lafiya. Mutane na Jos, ina gaskata su duka, ina fata sun yi Christmas lafiya. Allah ba mu zaman lafiya a Jos da duniya gaba ɗaya. Thank you.
Sunana Yami Sulaiman, ina gaida mutane na a Zaria, Jos, Kano, a Koina a Nigeria, ina ce musu Merry Christmas and a prosperous new year in Jesus' name.
Surana Ezekiel Abdullahi Papagario, the Zabibina and University of Tuesday, the Empire of North America. Last week, this one at Christmas, Zua Jamel Aikina, which is Veronica Papagario. The Anna Blessing, Joseph, the Ayub, the Abed, the Kakusna Kaduna. I get the support of the Tona Baku, the Patrick Catholic Church. Kaduna, the Dodi, the Ima, the Dani, the George. I get the message, Saru Baba, Mamana, and Josh. The Angelina, the Michelle, the Kuma Hope. I get the Reverend Dr. Chuga, the Yanosa. I get the Reverend Dr. Conte, the Yanosa. I get the Reverend Donat, the Yanosa, the Kasna, Baptist Theological Seminary in Kaduna. I get the Reverend Lambi, the Kura, the Yanosa, the Kuma Dikinoni, the number of first pictures that I will tell you. I just may get the Captain Isha Kubaku, the Yanisa, the command of his Bala Ishaya, and the president of Mamma Okoro, the Adam Kuri, the Yanisa, the Isha Kuri, the Yanisa, the commander of the Shiri, the Yanisa, the Kasana, the Equa Church, the Hong Legion. May get the Mr. Carson Turu, the Yanisa, family secretary now, from the State House of Assembly. May get the Mr. Blue Devon, the Yanisa, and Mr. Maxwell, because it's my Minister of Youth Empowerment, Agombe. May I get the DSP, Umodu Daikene, the Yanisa, because it's not good. May I get the Zora Kukudi Ayana, the Kondana Ikena, because it's not Nukunakuli, the Big Demand Nukunakuli, Agombe State. May I get the Baba Ibrahim Makama, the Yanisa, the Baba Haruna, the Yanisa, because I'm a Pugajini, and the Pazba Sisters of Kao. I get the Mahuga, the Dika, and the Pisci, and the Seminary of Kaduna, the Kumaki Mahisha, and the Pisci of Lakau Kaduna, the Baba Ishaya Dabu, the Buduna, the Kandi Ishaya. I get the Karanai Chile, the Reverend Bibi Gani, the Yanisa, and Master of the Church of Kenya. The Kashibika, and I get the Malasani Hassan, the Yanisa, the Father Zai, because Christmas last year, and my Luna Manafama Shikara last year. Now, Gudi.
Snow in Africa this Christmas time. get they'll get this year is life. Oh, when nothing ever grows, no rain, no ripples flow. Do they know it's Christmas time at all? Here's to you, raise a glass for everyone.
Spare a fort this Yuletide for the deprived. If the tables turn, would you survive?
Here's to them underneath that burning sun.
You ain't gotta feel guilt, just selfless. Give a little help to the helpless.
Do they know it's Christmas time
da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan shekarar sai kuma shekara mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana cikin alherinsa ku ji mu da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da barkar Kirsimeti ga dukkan dangi a Malumfashi jihar Katsina da Dadas jihar Bauchi da kuma Miyango a jihar Plateau Allah hada fuskokinmu da alheri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin musamman Julie Gresham da injiniyan mu da jami'an ɗakin labirari alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya Allah kuma tabbatar mana da alherinsa. To madalla da fatan kun ji dadin geshe-geshen. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Fashewar tankin jigilar gas a kudancin Najeriya ya kashe mutane da dama da kuma raunana wasu mutanen. Wasu rahotanni sun ce fiye da mutane 100 ne suka mutu, yayin da wasu rahotannin ke cewa adadin waɗanda suka mutu bai kai 100 ba. A ranar Alhamis gobarar ta tashi a wata masana'antar gas a garin Newin jihar Anambra. Lokacin da tankin jigilar gas ɗin ya kama wuta bayan ya sauke gas. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rushe jihohi 10 na ƙasar ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28. Matakin da masu caccaka suka ce ya dagula yarjejeniyar daunin iko da aka kulla a watan Agusta bayan yakin basasa shekaru 2 a ƙasar. ‘Yan takarar shugaba a nan Amurka sun fara mai da martani ga rahotannin da ke cewa inda Amurka ta fara korar waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a farkon watan Janairu idan Allah ya kai mu. ‘Yar takarar shugaba na jam’iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce wannan abin damuwa ne ga rahotannin da ke cewa ma’aikatar tsaron cikin gida za ta fara yunƙurin farko na korar baƙin haure da suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Jiya Alhamis, ofishin yaƙin neman zaɓen Hillary ya ce yana da muhimmanci a yi adalci. A bai wa kowane ɓangare damar kare ko kuma bayyana hujjarsa. Shi kuma riƙaƙƙen attajirin nan Donald Trump, wanda yake begen ganin jam’iyyar Republican ta tsayar da shi ɗan takarar shugaban ƙasa, ya ce shi za a yaba wa ɗaukan wannan mataki. Ya faɗa a dandalinsa na Twitter cewa gwamnatin Amurka tana nazarin shiri ko kuma shawarar da ya gabatar cewa a kori baƙin haure domin shi ne matsa mata lambar ta ɗauki wannan mataki.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma sake dawo muku da wasu sabbin shirye-shiryen namu na gobe. A madadin sauran abokan aikina na nan sashen Hausa murya Amurka, ni Ibrahim Jarmai ke cewa a sha bukukuwan Kirsimeti lafiya. Salamu alaikum.